this woman, all I know is that she belongs to my PDP. But I don't care. Whoever that is corrupt, from APC to whoever, fight them. How do we fight them? Not by being partisan in our submissions on radio.
Of all these movements of his. So let's see how it goes. But these three things have to be in place. A special court, a strong negotiation team, whether local or expatriate.
Wasu masu sharhi da bada gudunmawa kenan a wasu gidajen radio da talabijin ke bayyana ra'ayoyinsu game da tuhumar da hukumomin tsaro ke wa tsohon ministan albarkatun man fetur ta Najeriya Mrs. Dezeni Alison Madoke bisa zargin halatta kudaden haramun a ƙasar Burtaniya. A wani rahoto da ta buga a shafinta na farko, jaridar New Telegram ta ce 'yan kwangila da sauran 'yan kasuwa masu alaka da tsohon ministan sun fara kona duk wasu takardu ko kuma shaidun da ke alakanta su da tsohon ministan domin gujewa bincike. To ko ya 'yan Najeriya suka ji game da wannan bincike ko tuhuma da ake wa tsohon ministan ta man fetur tare da wasu 'yan Najeriya a kasar ta Ingila? Ga dai abin da wasu su ke cewa.
Gaskiya wannan mataki da gwamnatin Ingila ta dauka matsayina na dan Najeriya, gaskiya na ji dadin shi matuka, saboda wannan matakin kamata a ce gwamnatin Najeriya ta dauke shi.
To alhamdulillah, muna godiya ga Allah, kuma gaskiya mun ji dadi ba kaman mu talakawan Najeriya, saboda in aka dibi irin da cikin da mutanen suka yi a kasar nan, to da muna godiya ga shugabannin nan waɗanda ke kokari su ga sun kwato mana haƙƙin mu.
Mr. Jide Omokore na ɗaya daga cikin mutane hudu da aka gurfanar da tsohon ministan tun a ranar Juma'a a kasar Ingila, kuma yana ɗaya daga cikin wanda tun farko tsohon gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya zarga da cewa an yi amfani da kamfaninsa wajen batar da wasu makudan kuɗaɗe na man fetur da kuma kalanzir. Gari yadda ta kasance a lokacin da na isa ofishinsa da ke Global Street a Ikoyi. Yanzu haka dai ina gaban wannan gida da ke titin Glover, don da kuma ke zama ofishin Mr. Jide Omokoro, ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi ko ake tuhuma a ƙasar Ingila tare da tsohon ministan albarkatun man fetur ta Najeriya. A kofar gidan dai babu wani alamu da ke nuna cewa akwai mutane a wannan gida. Wani da baya son ambaci sunansa da ke gadi a ɗaya daga cikin gidajen da ke kusa da wannan gida ya tabbatar min cewa jami'an hukumar EFCC sun zo wannan gida kuma sun gudanar da bincike. Tunije jami'an hukumar EFCC suka dauki matakai na gudanar da bincike a gidajen Mrs. Alison Madoke da kuma sauran waɗanda ake zargi a nan birnin Lagos. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.